masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalawa alheri ya gure naku
lafiya lau ya mutan gida ya New York
lafiya kalau duk kowa lafiya kalau
ya tsohuwa tsohuwa da sai
ya insha Allah
tsohuwa na nan ana ƙara tsohuwa
yauwa
sai abin da ya gaba
gaskiya to Allah babu albarkacin su
abun amun muka ce Allah ba mu dan shin
sai
wannan zamanin hamburger na mu
malam
goma sai hankali
da corona virus
sai hankali Allah ba mu lafiya da nisan kwana
amin
yau naga aurayraki muke
haka ne ba
kace kace kamar mu je Niger ko ina aurayraki ake hala an fara zafi kenan ko ina
eh ah kin san ana kusa da azumi din nan
eh tuzurai ba sa son su
haka ne ba su da masu
musu kwalaba sai Allah sa ya
lafiya amin amin
sai baba bari mu faro takon daga Jos jihar Plateau inda iyalan Jonathan Gidado mai gida da na Odeyemi Samuel suke bikin daurin auren ƴaƴan su yau wato ita Joy Tadako ne Gidado da kuma Kayode Odeyemi da jin sunayen nan ka san an yi zubin
ba ne kwarai kuwa
su waɗannan za a daura auren nasu ne kamar yadda na faɗa a yau din nan
masha Allah
a majami'ar kokin LCC da ke Rukuba Road a Jos kenan kuma za a yi walima a wani wurin walima da ake kiran shi Reni Balun suke kusa da majami'ar kokin headquarter kokin sai kuma aure na gaba wanda shi kuma za a yi shi mako mai zuwa ne baba tsakanin iyalan barista da Mrs. Obadiah Tohomdet da na Nde da Mrs. Julius Dewan za a daura auren ƴaƴansu Zen Emmanuel Tohomdet da Rachel Reed Dewan su kuma za a yi auren nasu ne kamar yadda na faɗa mako mai zuwa a Calvary Worship Center International da ke sabon Bariki Junction Jos da ƙarfe 10:11 na safe to Allah ba da ikon zuwa
amin summa amin
kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare to sai kuma aure na gaba baba shi wannan wanda ya aika mana da wannan gayyata ta da ya aika mana da wannan sakon aure baba
na'am
ya sa sunaye cike da takardar na ma kasa fahimta
to
wane ne wane amma dai bisa ga dukan alamu wani likita ne yake a ƙauyen su zai yi aure ko kuma a ƙaramar hukumar su to wato Ibrahim Iro Modake ma'aikaci a Kode Radio tunda dai dan uwanmu ne dan jaridar
Kode
Radio International Abuja
takwarani
yace yawa to yace iyalan Malam Musa Salihu Bawa ke kura da karam da ke karamar hukumar Awe jihar Nasarawa da na Alhaji Abbas Abdullahi Abuza Cinkai da shi kuma da yake karamar hukumar Rukare a jihar Taraba za a daura auren ƴaƴansu Dr. Sharif Musa Salisu wanda shine likita karamar hukumar Tasin kenan da amaryarsa Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai to sai dai yace za a daura wannan auren nan a yau Asabar baba amma kamar yadda na faɗa yayi ta ambato sunan wani da wani ni ban ma gane abin da
yake sai kuma ka san tunda dai an gano likita da shi ke
da wato amma za a auren nan yau ne amma baba ba inda za a yi
to
an bar ku kuyi ta
kuma bai yiwa a ce a je asibiti dan za a yi daurar auren
ba za a je ewa yau in kun je asibiti ba likita dan zai aure yau
gaskiya
to Dr. Sharif Musa Salisu da Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai Allah ya sa an yi wannan za a wada aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma Alhaji Mustafa Kadi Ummani wanda shi kuma za a aure da ɗansa Abubakar Mustafa Kadi a yau dinnan Asabar a birnin Yamai sai kuma Ila Jikan ta Jimba wanda shi kuma ke aure da ƴar sana na Aishatu ita kuma za a aure ne gobe Lahadi a shi ma a birnin Yamai sai dai ku mutanen birnin Yamai duk inda kuka je ku kasa kunne ku je a birnin Yamai na aina ne ake aure raki tunda dai ba a faɗe wace unguwa a wannan gida ko a ina ne za a auren nan ba an dai ce a birnin Yamai to Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace baba kamar yadda nace yau fa shi ya sa muka buɗe
wannan kakar aure ne to ji kuma bari in faru nawa gaisuwar taya murna daga jihar Plateau Nigeria gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Hamis Abubakar da na Malam Salihu Abdullahi Gurum na daurar auren ƴaƴansu Usaini Hamisu Abubakar da amaryarsa Aishatu Abdullahi Dauda Salihu Gurum kuma kwamandan Fitiyanu Islam kenan wanda za a daura a yau Asabar da misalin karfe 11 na safe a 134/3 ED Mai Barkono Street a kusa da New Market a Jos. Akwai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Hajiya Amina Mustafa Goni murna na daurin auren ƴarta Fatima Mustafa Goni da angunta Sadiq Muhammad Rijiya wanda aka daura an riga an daura a jiya kenan an daura ne a 37 Sands Kyari Crescent a Old GRA Maiduguri to Allah ba su zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Wannan auren kuma an daura a makon da ya gabata muna mika musu gaisuwan taya murna wato Ibrahim Umar Abdullahi IB da amaryarsa Rahama Awalu Muhammad da Hajo wanda aka daura auren su a makon da ya gabata a masallacin Murtala Hausawa Sabon Titi Kano. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Sannan gaisuwar bangajiya zuwa ga baki da suka fito daga kasar Gado suka halarci wannan auren da aka yi. Farko Hajiya Benin Usu da Hajiya Husaina mai kosan USA kenan da Hajiya Moda Tema da kuma Hajiya Saudan Papa da Hajiya Salamat Agent da Hajiya Hausatu Mai Itire sai kuma Yusuf Amudadi wanda ya fito jihar Kebbi da kuma Muhammad Sani a Kano da Malam Bala Tela Fage a Kano to sannan kuma da manyan baki da suka fito daga jihar Katsina da suka hada da Alhaji Audu Mashi da matarsa Hajiya Hajara Mashi to ana godiya tare da mika muku bangajiya. Thank you.
farko kawai ko na tabbatar ban soyayya masa da kauna
sarrafi a soyayya kauna soyayya take mushewa amfano bano kike gurawa bano bano ya ce sarrafi sai ya yi dawaiya
sai ya ki dar gudu
kunci ta kuma ya soyayya
kunci ki gudu
Baba bari kuma mu je bangaren gaishe-gaishe. Za mu fara da mika gaisuwa ta alheri ta Abore Hute zuwa ga Alhaji Abubakar Mu'azu Ambuka a Binnin Yamai da Abba dan Ilela da Almu Kanan dan Ladi da Lawali Hukuma da Aminu Yaro da Mustapha dan Hajiya. Sai Alhaji Abubakar Musa Taylor da Abdurrahman Mai Hula sai Ahmadu Mamman da Aliyu Yaro da suwar Abare Hute zuwa ga Salisu Mai Kase da Alhaji Malami Yar Abba da Usman Dan Kano sai gaisuwa zuwa ga Ustaz Musa Amiru Hilin Jirgi da Radi Suleiman da Mariyama Idi Rabba da suwar Abare Hute zuwa ga Ruqayyatu Kalba da Shamsiya Sabo da tsoho Abdu Guzai da matarsa Hajiya Zainab dukkan su a Binnin Yamai da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwa a Barye Huce daga Aishatu Baijego matar Babba Haruna Bajuga a Bajuga jihar Gombe. Tace assalamu alaikum, ina gaida mama ta Hajiya Falmata da mahaifina Alhaji Maji Sangaru da sarkata mama da sarki na Alhaji Haruna Daba da mijina comrade da malam Ustaz da Alaramma da Dr. Baffa Haruna Bajoga da abokin mijina Haladu Musa Bajoga da Cindo Kwasa Mai Kaji Sagaru da a ƙarshe ina taya yarbu Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga murdan cika shekara ɗaya a duniya. To Allah raya Ummul Khairi.
Amin summa amin. To baba bari mu dire da wannan takarda da ke hannuna. Idan ka lura yau Nijar ya da zango baba.
Na kula.
Ne yau ni. Can mota ta dire ne a dawo lafiya.
Kwarai kuwa ai mu ba mu bari can ba ma muna nan har yanzu. Muna can.
To a gaisuwa Abare Hute zuwa ga Ali Zakari Wanzamin Zamani da Nuhu Abdu Magaji dan kasuwa. Sai Jaffa Sarkin Yaki da Muhammadu Ons da Turaki Taylor sai Habibu Mai Fanta da Sheikh Malam Rabi'u Umaru alƙalin Birnin Kwanni da Usman Foto Shawa sai Sarki Dan Tarke da Mamman Dan Fulani Mai Taba da Abdu Dan Kinga sai Sule Troubles da Zainabu Albora. Gaisuwa Abare Hute zuwa ga Hajiya Rabi Hassan yar Majalisar Dokokin Ƙasa da Mamman Dan Doki da kuma Gambo Adamu dukkan su a Binnin Kwanni da fatar an tashi lafiya. To baba, kamar yadda muke cewa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa,
sabida nan
za mu dire a wannan zango sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna
mana insha Allah.
Tunsu yana yawo sai bari gari ya tsaya dukkan sai tsiri ka ta ya tsiri ka ta ji ma gusi na
Labarin da zan baka ko labari ne ko hannunka mai sanda ne ko dai kai sai baka na faɗa ka yanke hukunci daga
lalle ne kan dai ai dukar kwano
daga Alhaji Umar ne forever gashuwa
to
ko yace wai wani mutum kullun zai ta zage shugabanni kullun yayi ta zage shugabanni duk inda ya zauna ba shi da wata bugana sai zagin su abin da ya faru da bai ji dadi shi ba sai ta zagin su gabanni
lalle
kike nan wata rana wani babban mutum yana kamar a ce irin wanda suke shigewa mota sun je sayan tsiran nan ya ji dai ana kai wannan mutum yana inda ya shiga ba nan zai fita ba yana ta zagin shugabanni sai mutumin nan abin ya dame shi sai ya zo yake miki kai malam wai menene shugabannin nan ne suka baka ne kake ta zagin su sai ya kara yace ai ba su da adalci ba su da adalci a zalimai ne kaza 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 kenan sai shi wannan shugaban sai ya shirya wata rana sai ya sa aka kira mishi shi a ofishin shi inda shi bai saba zuwa wurin manya ba
bai saba zuwa wurin manya haka ne
irin su ba sa shiga irin manyan ofisoshin nan ya samu aka kira shi shikenan ya tafi yana bari dai yaji menene aka kira shi to da shugaban ya kira ya kira shi sai ya bashi kamar da sunan aika ya kira wani mai a chaba ya hada su yace ku kai abu kaza wuri kaza Shikenan suka tafi da suka tafi suka dawo. Sai ya ce mashi mai a caba ya tsaya a waje. Sai ya ce a kira mashi wannan bawan Allah mai yawan zagin shugabanni. Sai shikenan sai ya dauki 10,000. Ya ce ya dauki 20,000 ya ce ka dauki 10,000 ka je ka ba dan a caban nan 10,000. Sai wannan mutum ya karba 20,000 baba. Da ya fita tunda shi bai a caba bai san yadda an yi haka
ba. Bai san haka abin da ya faru ba.
Da ya fita ya kaikaita ya kai ci ido ya kai ci ido ya ga dai ba ni kallon shi. Ya zara dama an riga an raba su biyu ya dauki 10 shi dama ya saka aljihun shi ya rike wannan a hannu kamar ya kai ya duba nan ya duba can ba wanda yake kallon shi sai ya zaro 1,000 a cikin 10,000 nan sai yawa sai ya aje 9,000 a cikin aljihun shi daya ya rike 10,000 ya fita sai ya ba mai a caba ya ce gashi ranka ya dade ya ce mu a baka ya ba mu yana godiya wancan mai a caba bai san an ya gode ya gode ya gode
shi jin dadi ma zai
yi yawa yana jin dadi sai buga mashin ya tashi sai ga dan aika ya zai ce ranka yan laba yana neman ka shi mai a caban sai shikenan mai a caba ya shiga sai yana cewa nagode yana godiya yana godiya aka ce nawa aka bashi yace an bashi 1,000 yana godiya yana karu godiya sai aka kira aka ce a kira a sake kira wacce
mai zagin manya
shi ne manya saboda yan masu cin amana marasa adalci kaza 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 to shikenan sai alhajin yace mishi ai dama ya ga talauci shi dama niyyar shi shine zai ba su 1,000,000 ne to amma tunda ya ba su 10,000 ya je sa ya kunshe 9,000 aljihu to ya ci raban shi sai ya dauki 1,000,000 ya ba dan a caba
mai a caba
kai to baba shi fore baka shi wace in kai ne ya zaka yi
wanda ai ba baka da ai mutum kai ga kai kai mutum ya tuka alkhairi
eh wato wai to shi da nake cewa ko hannunka mai sanda ne ko ya ne domin kullum baba aka faɗi cewa ko shugabanni sun yi kaza ko shugabanni sun yi kaza akwai da me sai da ka ya buga mudu karkashi saboda ya tudu in aka zuba ya cika da sai da ke cewa to ko dai yanuka mai sanda yake ba talakawa ne to an kusan zaɓe
kwarai kuwa
a Najeriya
ne ai wasu ba su samu ba ne yasa ba a san ko su waje ne ba
wato forever gashuwa muna godiya da wannan labari an kusan zaɓe to bari mu ga ko wannan zaɓe ko wannan labarin da aka zai tasiri idan aka je zaɓe
Allah sa
da gaba da baju ne da daga ba da hannu sabini da aka tilas bija burki da yanzu a madadin
baba ya kuma keri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
ni kauna burin masoyi da wuri kidariya ciki ne ke waya soyayya karo
kauna burin
kauna burin masoyi
wai 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 kiya
cece nake wayayi
wai 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 kiya
kaunar kitai nayi
wai 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 kiya
cece buri na raina kullum buri na ki zamto mata gare ni sau na ki buri
gilgilga